maganar kasafin kuɗi distinguished akwai zargin cewa kun yi gyare-gyare wanda ba bisa ka'ida ba a kasafin kuɗin shekara 2017 din nan to me zaka ce a game da haka
magana biyu da harko dai demokradiya ta bada dama kowa ya irin tsokaci da magana da yake so yi ana fahimta majalisa ta bi hanyoyi bisa ka'ida na kundin kasa da kuma tsarin demokradiya wani yin aikin ta bisa wannan bukata na kasafin kasa da shugaban fadar shugaban kasa ta kawo dama can bukata ce mu kuma a matsayin mu na wakilan jama'a mu ne constitution kundin kasa ta bamu dama nan mu tsaya mu tantance abinda aka kawo sannan mu amince to ashe ko idan wannan ita ce tsarin duk abinda muka zantar a ƙarshe banga inda zargin cewa mu ba mu bi ka'ida ba ya hito
in dai kun riga kun yi aiki kun amince da kasafin kuɗin ana kyautata zaton kun riga kun kammala aiki a kansa ne gaba daya
eh to wannan ina ganin rashin fahimtar yanda aikin majalisa take shi ya kawo wannan amma bisa wannan dama yanzu zan yi dan takaitaccen bayani na abubuwan da ya kamata a ce ta faru a cikin aikin da muke yi a ranar da muka zauna alhamis na makon gada ta wuce da zauren majalisan dattijai da na tarayya suka zauna suka tantance suka amince da kasafin kasan to kawo wannan lokacin committee na appropriation na wa'annan majalisun guda biyu abinda suka yi shine sun zauna sun aiki tare sun dubi abubuwan da ya kamata su duba tare kuma inda akwai watan shakku ko kuma ƙarin bayani suna sheda ma shugabannin majalisa su kuma su kawo watan su kai wannan magana zuwa ga fadar shugaban kasa don a tantance yanda aka yi aiki kenan kuma a ƙarshe ana fahimta kasafin da aka kawo kasafi ne wanda bangarorin duka suna sanar da yanda aka yi aikin nan lallai ƙarin da jama'a za su gani shine shugaban kasa ya kawo watan kasafin trillion 7 da ina jin digo 2 da wasu ɗan kai mu kuma da muka zo muka yi aiki muka duba muka kai kasafin zuwa trillion 7 da digo 4 da wasu abubuwa akai wannan ƙarin ta samo nasaba ne daga ɗan gyara da majalisa ta yi wanda dama can bisa kan tsarin ƙasa akwai abin da ake kira medium term expenditure framework wata ƙwarƙwarin kasafi ne wanda ke nuna yanda ƙasa take son ta kashe kuɗi cikin shekara 3 to ita wagga buƙatar sai an amince da ita an zartar da shi ya zama doka sannan ake kawo kasafin wannan shekara sai a dauki shekara 1 cikin shekara 3 nan sai a kawo kuma tana da dokanta shine ake kira fiscal responsibility act to a cikin wannan mun riga mun amince da abubuwan da aka danganta ita kasafin kasan akan ta shine gangan man da za a fito da shi a sayar don a samu kuɗin shiga sannan yanda ake canja dala zuwa naira a bisa wani farashi sannan bayan haka ita watan farashin mai a kasuwan duniya yau idan an lura za a ga cewa farashin mai tana nan ne kusan dala 51 ko kuma 50 ko kuma wasu alin 49 kusan inda take je lilo kenan ta je nan ta tawo nan tsakanin wa'annan ta farashin to sai su zauren shugaban kasa suka kawo cewa a dauki farashin da dala 42.5 sai mu muka kara dala 2 a ciki gani yanda kokarin gwamnati ya kawo samun dan kwanciyar hankali a yankin Niger Delta sannan kuma ganin yanda kuɗin farashin mai a kasuwan duniya na kusan wata 7 ya nuna akwai dan salama to shi yasa muka ga da bukatun da ke kasa ya kamata a ƙara wannan dala 2 din to da aka ƙara wannan dala 2 din sai kasance an amfani da kuɗin sai da mai dala 44.5 to wannan ƙarin shine aka zauna aka dubi abubuwan da ita kasa take bukata wanda lokacin da aka kawo wannan kasafin ba a samu daman sa su ba ko kuma an sa su amma ba a bada kuɗi isasshe ba misali kowa ya san yanda hanyoyin Najeriya suka lalace kuɗin da aka bayar a nan bisa wannan ƙarin kuɗi da aka samu watan cikin wannan ƙarin dala 2 din saboda kuɗi ne gaba ɗaya na ƙasar bangaren wanda za ta shigo ya kasance na gwamnatin tarayya ita ce aka amfani da shi sauran jihohi da kananan hukumomi za su samu nasu.
Wasu na ganin kamar wannan ƙarin dala biyu da kuka yin nan kun yi ne domin ku samu kuɗin zaɓe, saboda shekaran baɗi a lokacin da za ku gama aiki akan kasafin kuɗi an shiga gargar na lokacin zaɓen shekara 2019.
To wannan dai ban san ma'anan wanda ke wannan tsokaci ko kuma wannan zargi ba. Abinda na sani shine akwai bukata na kawo aikace-aikace wanda shugaban ƙasarmu General Muhammadu Buhari ya kawo kuma yake son ya ga an aiwatar da su, mu kuma mun bashi tallafi bisa kan wannan.
Nagode kwarai da tsungushi.
Insha Allah, nagode.